Podcast.com.
Alam waka,
baka riski komai ba.
Alam waka,
da Allah kai
waka
kamar ja yar baba
alan waka
da fasihiya fatimi jara mai hali baba ala
amma gado sani mai bidar mai jarfa rama Allah kai da mai cuta illa ne ba
na wanzami bibi dara a mai jarfa rama Allah kai riga mai cuta amma Allah ne ba Allah
ka kasa zinanne ka kasa zuntace rama cuta ga macuci ba ina ne ba Allah
kar kai rudar rudade kar ka murda murdade rama cuta ba illa ne ba alon waka
kar kai juye juye kar kai rinka tarki bacci mai na Allah kare kai shirin ban so wani ba alon waka
kar kai zagi zagi ki kar kai doki ce mun ne tun da san ku ga masan mu bacci ba ka samu ba
alon waka
ba gana wanzami a mai jarfa rama Allah kai riga mai cuta
illa ne.